الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Juma'a, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Al-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 20 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 16 ga watan 9 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 27, wadda ake kiranta da suna Al-Wabariya. Darasi na yau insha Allahu ta'ala za mu tashi makamar da ke bayanta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: المقامة الثامنة والعشرون، السمرقندية. مالم الله يجيكنسا نافدا ونم مقامة جيتا 28، ودا تكي دنغني زوا ونبرني لغا چكي من ينبراني شيني برنن سمرقندا. أخبر الحارث بن همام، الحارث بن همام يا باد لاباري، أنه قال شيك فدا استبضعت في بعض أسفاري القندا وقصدت سمر قندا. يك فدا استبضعت alqanda, na maida mazarƙwaila ita ce hajata ta sayarwa, fi ba'abi asfariya, a sharan wasu tafiye-tafiyena. Wa qasadtu samarqanda, sai na nufaci birnin Samarqanda. Lafazin istaba'abtu mina da biyaba'a ne. Idan aka ce biyaba'a shine haja, a Hausa in aka ce haja, kayan kasuwa, kayan sayarwa, kayan da aka kasa domin a sayar a ci riba, kamar yadda can Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratu Yusuf: walamma fatahu mata'ahu wajadu biyaba'atahum ruddat ilayhim قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بئير ذلك كيل يسير. كما هكا إن كي غبا: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجزات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. a takaice dai idan aka ce biba'a shine haja, kayan kasuwa, kayan da aka saya aka kasa domin a sayar a ci riba. Shine yace istaba'tu fi ba'd asfari alqanda, na mai da mazar kwaila ita ce tsarabata. An gane ku? Mene? Istabda'tu, istabda'tu fi ba'd asfari alqanda, na mai da mazar kwaila ita ce tsarabata, ita ce hajata ta sayarwa. Fi ba'd asfari a cikin sharin tafiye tafiye na, wa qasadtu sarmak samarqanda, sai na nufaci birnin samarqanda. Wa kuntu yawma idhin qawima ash-shababi jamuman nashabi, a wannan lokaci na kasance madaidaicin tsayuwa, ma'ana miƙe nake zat babu wata komada da wata tankwara wato tare da ni. Wannan kinaya ce game da wato kuruciya da saurinta. Jamuman nashadi, ina mai yawan kuzari. Arni an kausil mirahi ila garbil afrahi, wato ina halibi gabarin baka na jin daɗi da walwala da farin ciki da murna. Ila garbil afrahi, wato izuwa karan barata wato na farin ciki. Lafazin afrah jam'i ne na farah, ma'ana farin ciki. Idan aka ce garab shine wato karan barata, ko ka ce karan gwada daɗin hannu, kamar yadda ya zo a cikin hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake faɗa, Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum garaban, yace ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah game da sahabbaina, kar ku mai da su karan barata, ma'ana kara na gwada daɗin hannu. Duk wanda ya ɗauko jafa'in shi da alkaba'in sai ya yaba musu. Shine anan yace armi ina halibi an kausil mirahi, wato gabarin baka na jin daɗi da murna. Ila garbil afrahi, izuwa karan barata na farin ciki. Wa astainu bima'i shababi ala malamihi sarahi, ina neman taimako da agaji bima'i shababi, wato da ruwa na kuruciya. Ala malamihi sarabi, a bisa walƙawar kawalweniya. Wa astainu, ina neman taimako da agaji bima'i shababi, da ruwa na kuruciya. Ala malamihi sarabi, a bisa walƙawar kawalweniya. Idan aka ce kawalweniya, shine dai ake faɗa taukin aljannu. Mai tafiya a cikin sahara a lokacin rani yakan hango tauki a gabansa, lokacin da ya karaso sai ya tarar da cewa fako ne babu komai. Kamar yadda koda a cikin binni ne kana tafiya akan kwalta, zaka iya hango wannan tauki musamman a lokacin rani. To shine ake kira kawalweniya a Hausa. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nur, والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ميكي نهيدا ملامه السراب أنان سوني معنا ودن ديكي غوري ون ديكي واتو نكريا أبن دي بكة تبس كاسام. شينيكي وأستئين إنا نيمن تيمكو بما الشباب دروان كروجيا ala malamihi sarabi, a bisa walƙawar kawalweniya. Fawafaituha bukurata arruba ba'da an kabattu su'uba, yace sai na samu birnin Samarqanda. Bukurata arruba, wato a safiyar Juma'a, Aruba suna ne daga cikin sunayen wato ranar Juma'a tun kafin musulunci. An ambace ta da wannan suna saboda kyawanta. An gane ku? Saboda kyawanta, don haka kyakkyawar mace ake cewa imra'atun Arub. Jam'in shine Uruba, Urubun. Gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran uruban atraban. Shine yace fawafaituha bukrata aruba, sai na samu birnin Samarkanda a safiyar Juma'a, ba'da an kabartu su'uba, bayan nayi gogeggeniya da wahala. Lafazin kabartu an ciro shi ne daga kabad. Gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqana al-insana fi kabad fasa'aitu wa ma wanaitu, sai na tafi nayi gaggawa, wa ma wanaitu yace ban yi rauni ba. Lafazun wanaitu min al-wana ne, idan aka ce al-wana shine rauni. An gane ko? Fasa'aitu sai nayi gaggawa, wa ma wanaitu yace ban yi rauni ba, domin lafazin as-sa'yu yakan zo bi ma'ana al-mashyu bi sur'a, shine dai al-jaryu, gudu kenan. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala na faɗa, fa idha hiya hayyatun tas'a, sannan yakan ɗauki ma'anar tafiya. An gane karan kanta. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay. Ma'anar as-sa'yu anan al-mashyi wal mudhi. Haka kuma yakan zo ma'anar aiki, kama qala subhanahu wa ta'ala, inna sa'yakum lashatta, inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura, waman arada al-akhirata wasa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura. To shine yace fasa'aitu, sai na tafi nayi gaggawa, na tafi, wama wanaitu yace ban yi rauni ba, ila an hasala al-baytu, har aka kai lokacin da masauki ya samu ya tabbata. Falamma naqaltu ilaihi qandi, lokacin da na dau mazar kwailata zuwa wannan masauki da nayi dace da shi. Duk da cewa ba mu yi bayani ba game da mazar kwaila, matasa ba su san, mafi yawa ba su san mazar kwaila ba. Mazar kwaila ita ce dai wannan taciccen ruwan karan zaki, ko mu ce ruwan rake, wanda ake dafa shi a cibri. An gane ko? Yakan sanya launi wanda yake jajaja, ko mu ce baki-baki, shine dai mazar kwaila. Har yau ma dai akwai ta, sai dai ba ta da yawa. Sai yace falamma naqaltu ilaihi qandi, lokacin da na dau mazar kwaila ta zuwa ga wannan masauki da na sauka, wa malaktu qawla indi, na mallaki fadar cewa a guna akwai kaza da kaza. An gane ko? Sukan fada indi kaza wa kaza, sawa'an abinda kake fada yana halarci ko yana fake. Amma idan kace ladayya kaza wa kaza, to wannan baya kasancewa sai abinda yake halarci, tabbas akwai shi a gunka. Ka san dan kasuwa idan ya kawo kaya sai kaji yana fada indi kaza wa kaza, shine yace wa malaktu qaula indi, na mallaki fadar cewa a guna akwai kaza da kaza. Ujtu ila al-hammami ala al-athari fa amattu anni wa afa as-safari. Ujtu yace sai na karkata, ila al-hammami zuwa ban daki. An gane ku? Idan aka ce hammam shine ban daki, amma asali wani ban daki? Ban daki wanda yake na wanka, wanda asalin kalima ta hammam an ciro ta ne daga al-hamim. Hamim shine ruwan zafi. an gane ko yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, idan aka ce hamim ruwan zafi, illa hamiman wa gassaba, to ban ɗakin da ake wanka da ruwan gumi shine ake kira da suna hammam. To amma sai aka fadada kowane ban ɗaki ma ake kiran shi da wannan suna. Amma idan ka koma akwai bambanci, ban ɗakin da ake zuwa a yi tsugunni a biya bukata mirhad ake kiran shi, ko kuma ka kiraye shi da khala. Shine yace ujitu sai na karkata ilal hammami, zuwa ban ɗaki, alal athari, wato a kai tsaye ba tare da latti ba. An gane ko? Kamar misali da zaka ce nayi abu akan sawuna, shine alal athari, a kai tsaye. Fa amadtu anni wa afa as-safari, wato sai na gusar ma kaina kura ta bulaguro. Lafazin wa afa shine ashidda wal mashakka, gajiya da wahala. To amma asali lafazin al wa afa wato shine kura. Duk wanda yake dan bulaguro matafiyi, musamman a wancan lokaci, baya rabuwa da kura. Wannan yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bulaguro, kamar yadda yake fada: Allahumma inni a'udhu bika min wa'afa'is safar wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil mali wal ahad, au kama qala. Shine yace fa amqtu anni wa'afa'is safar, sai na gusar ma kaina wato kura ta bulaguro. Wa akhadtu fi ghuslil jumu'ati bil athari, nayi ruku bil athari da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi gusilil jumu'ati, game da wankan jumu'a. Fi gusilil jumu'a, an gane ko? Ka ce jumu'a, jim mimun in kai masa sukun ko kai masa dhamma duk daya, ka ce jumu'a ko ka ce jumu'a. Shine yace wa akhabtu fi gusilil jumu'ati bil athari, wato sai nayi ruku da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wankan jumu'a. Shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada: man ja'a al-jumu'ati falyabtasil, ko kuma man ata al-jumu'ata falyabtasil, duk wanda zai je jumu'a yayi wanka. Yace thumma badartu fi hay'atil khashi'i ila masjidi al-jami, sannan sai nayi gaggawa a cikin kama ta mai kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ila masjidiha, zuwa masallacinta aljami'i na jumu'a. Masallacin jumu'a an ambace shi da sunan jami domin tarar da jama'a da yake, an gane ku? Sabani ga masallatai na khamsa salawat, zaka yi idlaki kawai ka kiraye shi da masjid, amma shi masallacin jumu'a sai ka hada masa ka ce al-masjidul jami, kenan babban masallaci mai tattarar da mai tarar da jama'a. Ila masjidi hal jami, zuwa masallacin ta na jumu'a. Li al-haqa bi man yaqrubu min al-imami wa yuqarribu afdal al-an'ami, danna hadu da wanda ke kusantar limami. Wane ne ke kusantar limami? Wanda ya zo a farkon lokaci. Wa yuqarribu afdal al-an'ami, mutumin da ke sadaka da mafificiyar dabba daga cikin dabbobi na ni'ima, kamar yadda ya zo a cikin sahihu Muslim, fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa: man igtasala yawmal jumu'ati ghuslal janabati thumma raha fi sa'ati al-ula fa ka'anna ma qarraba badana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada: duk wanda yayi wanka a ranar jumu'a irin wankan janaba, domin cikar fa'ida, duk wanka na ibada gaba dayansa da na farilla da na mustahabi, kaifiya da sifa ɗaya ce, iya abin da yake bambanta su niyya. An gane ko? Da wankan jumu'a, da wankan sallar idi, da wankan ɗaukan harami, da wanke gawa, da wankan janaba da wankan yankewar jinin al'ada da nawan yankewar jinin biki kama hada da wanda suke cewa kafiri in ya musulunta dukkan su kaifiyar su da sifar su ɗene iya abin da yake bambanta su niyya shi yasa anan yake fada yace duk wanda a ranar Juma'a yayi wanka irin wankan janaba manzon Allah yace ummara hasannan yamareta zuwa masallaci a sa'a ta farko manzon Allah yace faka annama qarraba badana tamkar yayi sadaka da raguni har aka kai karshe dai sadaka da kwai wanda yazo a sa'a ta karshe to shine anan yake fada wayu qarribu afdalal an'ami wato mutumin da ke sadaka ke kusantar ubangijinsa da mafificiyar dabba daga cikin dabobi na ni'ima shine raquni domin lafazin an'am ismul jins ne ya hada raqumma da shanu da awakai dan haka sura ta musamman suratul an'am da Allah ya ambata waɗannan dangogi a cikin ta amma in aka ce an'am suna ne wanda yake banta da raquni kuma yake banta da dabobin da ke akwai raquni a cikin su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am sai yace fa hawitu bi an jallaitu fil halba wa takhayyartu al markaza listima'il khutba sai na rabauta bi an jallaitu shine yace da nayi rigaye fil halba a cikin dawakan su kuwa me ake nihi da halba asalin kalma ta halba sune dawakan su kuwa wanda aka hada su aka kasa wanda yazo na farko shine ake kira al-mujalli deziyam wanda yazo kenan na biyu shine ake kira al-musalli wanda karmu manta ya gabata tun a cikin makama ta 23 ashiriya shine yake fada fa baraza shaykh mujalliyan fatalahul fata musalliyan to shine yace fa hazitu sina rabauta bi an jallaitu shine yace da nayi rigaye fil halbati a cikin jama'a masu zawwa masallaci a karan farko sune kenan anan ya kamanta su da dawakan su kuwa wata khayyartu al markaza naza ugun zama listima'il khutba domin sauraron khutba walam yazalin nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa yariduna furada wa azwaja yace jama'a basu gushe ba yadkhuluna suna shiga fi dinillahi game da yima ubangijin su da'a afwaja jama'a jama'a lafazin addin yana daga cikin ma'anonin sa shine abba'a an gane ku anan ba yana nihi ba a shiga musulunci a suna shigowa cikin yima ubangiji da'a game da zuwa masallacin da me shi yace izanu diyalis salati min yawmi ljum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay shine yace walam yasalin nas jama'a basu gushe ba yadkhuluna fi dinillahi suna shiga cikin yima ubangijin su da'a afwajan jama'a jama'a lafazin afwaj jam'i ne na fawj ga yacin cikin suratul mulk kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir wa yariduna suna gangarowa furada daidaiku wa azwajan wato da bibiyu ko kuma sama da biyu idan aka ce azwaj abinda yake da azwaj jam'i ne na zauj zauj abinda yake da dan uwa yake da wari kenan ga yacin wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun subhanalladhi khalaqa al-azwaj kullaha mimma tumbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu shine yace wa yariduna wato suna zaikewa zuwa masallaci ko kuma suna gangarowa zuwa masallaci furada daidaiku wa azwaja wato da jama'a jama'a ko kuma kace da bibiyu ko sama da biyu hatta idza qatadha al-jami'u bi haflihi wa adalla tasawi shakhsi wa dhillihi har aka kai lokacin da masallaci ya cika ya makare bi hablihi wato da taransa wa adalla tasawi shaksi wa billihi daidaituwar mutun da daidaitar mutun da inwarsa wa adalla wato yayinzinta an gane ku wanda daman shine farkon lokaci na sallata az-zuhr kuma shine lokaci na sallar jumu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika sallatar ta a wannan lokaci kenan lokacin da inuwa ta riga ta sauka an gane ku shine kenan ta kai daidai da wannan rana ta kai lokacin da kenan karkata ne take shine yace wa adalla tasawi shaksi daidaitar mutum daidaituwar mutum wa zillihi da inuwarsa wa adalla wato yayinzinta baraza al-khatibu fi uhubatihi mutahadiyan khalfa usbatihi yace sai liman ya fito fi uhubatihi a cikin shirinsa da tattalinsa mutahadiyan yana mai rangwada da takama khalfa usbatihi bayan jama'arsa mutahadiyan yana mai rangwada da takama khalfa usbatihi bayan jama'arsa usba shine jama'a ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum sai ka koma wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa shine yace khalfa usbatihi bayan jama'arsa fartaqa fi minbari da'awa ila an masala bizurwa wato si ya hau minbari na khutuba ila an masala bizurwa har aka kai lokacin da ya daidaita bizurwa wato akololuwar minbari idan aka ce zurwa shine kololuwa jam'unsa shine zura wanda karmu manta ya gabata shine yace fartaqa fi minbari da'awa wato ya hau minbari na khutuba ila an masala har aka kai lokacin da ya daidaita bizurwa wato akololuwar minbari fa sallama mushiran bil yamin thumma jalasa hatta khutima nazmu ta'zim wato sai sallama ga jama'a yana mai nuni da hannunsa na dama wannan kenan mazhabin al-Imam Shafi'i liman in ya shigo masallaci a ranar Juma'a ya hau minbari sallama zai yi amma ba fadar assalamu alaikum a nuni kawai zai yi da hannunsa na dama illa kasancewar hadisai ingantattu sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama yake bil kalam yace assalamu alaikum wa rahmatullah shine anan yace fa sallama yayi sallama mushiran yana mai ma jama'a nuni bil yamini da hannunsa na dama thumma jalasa sannan sai ya zauna hatta khutima nazmu ta'zini wato har aka kai lokacin da aka cika wato tsari na kiran sallah thumma qama wa qala sannan sai ya miki yana wa qala sai ya fada ma'ana khutubar kenan alhamdulillahi al-mamduhi al-asma al-mahmud al-ala الواسع العطاء المدعو لحسم اللعواء مالك الأمم ومصور الرمم وأهل السماح والكرم ومهلك عاد وإرم أدرك كل سر علمه ووسع كل مسر حلمه وعم كل عالم طوله وهد كل مارد حوله أحمده حمد موحد مسلم وأدعوه دعاء مؤمل مسلم وهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحد العادل الصمد la walada lahu wa la walidi wa la ridi ama'ahu wa la musa'id arsala muhammadan lil islami mumayhida wa lil millati muwaqqida wa li adillati rusuli muakkida wa lil aswadi wal ahmari musaddida wa salal arham wa allama al ahkam ووسم الحلال والحرام ورسم الإهلال والإحرام كرم الله محله وكمل الصلاة والسلام له ورحم آله الكرماء وأهله الرحماء ما همر الركام وهدر حمام وسرح سوام وسدى حسام إِعْمَلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَمَلَ الصُّلَحَا إِعْمَلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَمَلَ الصُّلَحَا وَكَدَهُ لِمَعَادِكُمْ كَدَهَ الْأَصِحَا وَارْدَؤُوا أَهَوَاءَكُمْ رَدَأَ الْأَعَدَا وَأَئِدُّوا لِلرِّهِلَةِ إِعْدَادَ الصُّعَدَا وَادَّرِئُوهُ لَلَى الْوَرِ وَدَاوُوا إِلَى الطَّمَعِ وَسَوُّوا أَوَدَ الْعَمَلِ وآصوا وساوس الأمل وصوروا لأوهامكم هؤول الأحوال وحلول الأهوال ومساورة الأعلان ومصارمة المال والآل وادكروا الهمام وسكرة مسرئه والرمس وهول مبطلئه واللهد ووهدة مودئه والملك وروعة سؤاله ومطلئه ولمه الدهر ولؤم كره وسوء مهاله ومكره كم طمس معلما وأمر مطعما ودهده أرمرما ودمر ملكا مكرما سمه سق المسامع وسخ المدامع همه سق المسامع وسخ المدامع وإكداء المقام وإرداء المسمع والسامع عم حكمه الملوك والرعاء والمسود والمطاع والمحسود والحساد والأساود والآساد ما مول إلا مال وأكس الآمال وما وصل إلا وصال وكلم الأوصال ولا سر إلا وساء ولغم وأساء ولا أصح إلا ولد الداء وروع الأوداء ولا أصح إلا ولد الداء وروع الأوداء الله الله رآكم الله إلى ما مداومة اللهو ومواصلة السهو وأول الإصرار وهمل الآثار واتراه كلام الحكماء ومعاصاة إله السماء أما الهرم حصادكم والمدر مهادكم أما الهمام مدرككم والصراع مسلككم أما الساعة موئدكم والساهرة موردكم أما أهوال الطامة لكم مرصدا أما دار الأساة الهدمة أما دار الأساة الهدمة المؤسدة حارسهم مالك ورواؤهم حالك وطعامهم السموم وهواؤهم السموم لا مال أسعدهم ولا ولد ولا عدد حماهم ولا عدد ألا رحم الله امرأ ملك هواه وأما مسالك هداه وأحكم طاعة مولاه وكده لروه مأواه وعمل ما دام الأمر مطاوئا والدهر موادعا والصحة كاملة والسلامة حاصلة وإلا دهمه عدم المرام وحصر الكلام وإلمام الآلام وهموم الحمام وهدوء الحواس ومراس الأرماس ahallaha hasratan alamuha muakkad wa amaduha sarmad wa mamarisuha mukumad mali walahihi hasim wala li sadamihi rahim wala lahu mimma arahu asim allahamakumullahu ahmad al-ilham waraddakum rida al-ikram waraddakum rida al-ikram wa ahallakum dar as-salam wa as'aluhu ar-rahmata lakum wa li ahli millati al-islam wa huwa asmahu al-ikram wal musallimu was-salam. Tun farko har karshen ta babu dide da harafi ɗaya mai dugo, dukkan harufan da suke kunshi a cikin wannan khutuba harufa ne waɗanda suke muhmala kwata kwata ba su da dugo. To shine farko khutubar lokacin da ya hau minbari kenan shine yace thumma qala thumma qama wa qala, sannan sai ya miƙe yana mai faɗa yace alhamdulillahi dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah almamduhil asma'i abin yaba ma sunaye almahmudil ala'i abun gode ma ni'imomi alwasi ila aqa'i mayalwacin kyauta almadu'i li hasimil la'awa'i abun roƙo domin yanke tsanance tsanance da duk wasu matsaloli, wanda kar mu manta lafazin la'awa ya gabata tun a cikin maqama ta 12 ad-dimashqiyya lokacin da yazo da wata addu'ar sa ita ce ya muhiyya bangon tsira yake cewa waqfini makhashiyal la'awa'i, shine anan yace almadu'i abun roƙo li hasimil la'awa'i domin yanke tsanance tsanance. Malikil umam shine ubangiji mamallakin al'ummu gaba daya, wa musawwirir rimam shine mai daidaita kasusuwa rududdigaggu su koma yadda suke a farko. Ga yacan man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Shine anan yace wa musawwirir rimam shine ubangijin dake daidaita kasusuwa rududdugaggu su koma yadda suke a farko. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiyyun wa ahlis samahi shine ubangiji ma'abucin rangwame gabayin sawal karani wato da baiwa, wa muhliki adi shine ubangijin da ya hallakar da adawa mutanen annabi Hudu wa Iram wato da babansu. Iram shine wato mahaifin adawa ko kuma kabila tasu ko kuma garinsu shine ake kira dai da Iram akan sabani na malaman tafsir. Shine yace wa muhliki adi shine ubangijin da ya hallakar da adawa mutanen annabi Hudu wa Iram wato da babansu. Adraka kulla sirrin ilmuhu shine ubangijin da saninsa ya riski dukkan wani abu wanda yake kuyayye, duk wani abu da ake kuskus ake famar ɓoyewa to ubangiji ta'ala na sanar da shi, kamar yadda ya faɗa li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha kad ahaba bi kulli shay'in ilma. Dan haka yace sawa'u minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu aljahra min alqawli wa ya'lamu ma taktumun qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu ya'lamu aljahra wa akhfa. shine yace adraka kullu sirrin ilmuhu, wato saninsa ya riski dukkan wani abu wanda yake boyeye. Inna Allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wa wasi'a kullu musirrin ilmuhu, jimirinsa ya yalwaci dukkan wani bawa mai nacewa akan aikin sako. Idan aka ce musir mai nacewa akan aikin laifi, ga ya can walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kuma wa asarru wastakabaru istikbara, shine yace wa wasi'a kullu musirrin ilmuhu, jimirinsa ya yalwaci dukkan wani bawa wanda yake mai naci akan aikin sako. Wa amma kullu alamin dauluhu, baiwarsa ta yalwaci dukkan halittunsa, ga ya can gafir zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi bi qawli, shine yace dauluhu wato baiwarsa. Wa amma kullu alamin, ta hada dukkan talikai. Wa hadda kullu maridin hauluhu, hauluhu karfinsa. Wa hadda ya rusa kullu maridin, dukkan wani mai saurin kai. Ina fir'auna ina hamana, ina namuruzu ina karuna. Wa hadda kullu maridin hauluhu, karfinsa ya rusa kullu maridin, dukkan wani mai saurin kai. Ahmaduhu hamda muwahidin muslim, malam yace ina yabansa, yabo na mai kaɗaita shi da bauta, muslimin mai mai ƙawiya da ji da bi akan dokokinsa. Ahmaduhu ina gode masa, hamda muwahidin godiya ta mai kaɗaita shi da bauta, muslimin mai mai ƙawiya da ji da bi zuwa dokokinsa. Wa ad'uhu ina roƙonsa, du'a a mu'ammilin musallim, irin roƙo na mai ƙaunar jin kansa musallimin mai mai kalamarinsa gaba ɗaya zuwa gare shi. Sai ya ce wa huwa Allahu la ilaha illa huwal wahidul ahad, shi ne Allah la ilaha, wanda babu wani abun bauta da wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa, illa huwa, face shi alwahidu, wanda yake makadaici, alahadu, mafi kadaita. Shine yace wa huwa Allah, shine Allah la ilaha, wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa, illa huwa, face shi. Dhalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, al-wahid, makadaici a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa, al-ahad, mafi kadaita, al-adil, sarki mai cikakken adalci, wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, wanda ya haramta ma kansa zalunci a farko kafin ya haramta ma bayinsa, as-samadu, wanda ba shi da gangan ciki, ko kuma ka ce as-samadu, wanda baya ci baya sha, ko kuma ka ce as-samadu, abin nufi da bukata, wanda kowa zuwa gare shi yake fakewa. An gane ko? As-samadu, wanda baya ci baya sha, wa huwa yud'imu wala yut'am, ko kuma ka ce wanda ba shi da gangan ciki, ai la jawfa lahu, ko kuma as-samadu, abin nufi da bukata, wanda kowane bawa zuwa gare shi yake fakewa. La walada lahu, sarki ne wanda ba shi da ɗa, mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila, badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, shine yace la walada lahu, ba shi da ɗa wala walid, wato ko mahaifi, lam yalid wa lam yulad, wala rid'a ma'ahu, ubangiji ne wanda ba shi da wato mai agaza masa. Ga ya can wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana fa arsiluhu ma'i rid'an yusaddiquni wala ridi'a ma'ahu, babu wani mai agaji mai agazawa tare da shi, wala musa'id, kuma babu wani mataimaki. Wala ridi'a ma'ahu, babu wani mai agazawa tare da shi, wala musa'idu, ba wani mataimaki. Arsala Muhammadan, shine Ubangijin da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, lil islami mumahida, yana mai shimfiɗa musulunci. Walil millati muwaddidan, ya aiko shi ne muwaddidan, yana mai tabbatarwa lil millati, ga wannan gwadabe, ga wannan hanya, shine wannan addini. Walil millati muwaddida, yana mai tabbatarwa lil millati, wato ga wannan tafarki. Sai yace wali adillatir rusuli, wali adillatir rusuli muakkidan, manzo ne wanda yake muakkidan, mai karfafawa, li adillatir rusuli, ga hujjojin manzanni wanda suka zo da su. Walil aswadi wal ahmar musaddida, manzo ne wanda yake musaddida, mai gyara halaye da ɗabi'u na baƙar fata da jar fata. An gane ku? Lafazin al-aswad a nan, kasancewar sun ce ana nufi Larabawa, domin galibi fatar Larabawa ta ɗan sanya duhu, domin suna rayuwa ne a cikin Sahara. Saɓanin ahmar, kamar misali irin mutanen yankin Farisa da waɗanda suke na Asiya, wanda fatar su jaci. To, duk da cewa dai a nan abinda ake nihi dukkan bayi gaba daya, shine matsayin manzo zuwa gare su. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kuma ga yacin wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga, shine dai a takeice ce walil aswadi wal ahmar musaddida, manzo ne wanda yake mai daidaita halaye da dabi'u na bakar fata da jar fata. Wasal al arham, manzo ne wanda ya sadar da zumunta. Wa allama al-ahkama, ya sanar da jama'a hukunce-hukunce. Wa wasama al-halal wal-haram, ya alamtar da halak, ya alamta halak da haram. Lafazin wasama min as-sima ne, sima alama kenan. Wa wasama al-halal wal-haram, ya alamta halak da haram. Wa rasama al-ihlal wal-ihram, ya zane yadda ake fita daga cikin harami da yadda ake ɗaukansa. Idan aka ce al-ihlal shine kunce harami, al-ihram ɗaukansa. Wa rasama, ya zana al-ihlala, yadda ake fita daga cikin harami hajji ko umra, wal-ihram kuma da ɗaukan harami. Karrama Allahu mahallahu, Allah ya girmama wato masaukinsa. Wa kammala salata wa salama lahu, ya cika yabo da jinjinawa da aminci gare shi. Wa rahima alahul kurama, ya jikan iyalinsa waɗanda suke masu karamci. Wa ahalahu da sahabbansa ar-ruhama, masu tausayin juna. Abinda yake nihi da ahal anan, ma'ana sahabbansa. Wa ahalahu da sahabbansa ar-ruhama, masu tausayin juna, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da wannan sifa: Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sai yace ma hamara rukamu, matukar gilgije na zubar da ruwa. Gilgije ko ba zai daina zubar da ruwa har sai kiyama ta zo. Ma hamara rukamu, matukar gilgije na zubar da ruwa. Idan aka ce rukam shine hauhawar gilgije junansa da juna, ga yacin cikin suratul Nur alam tara anna allaha yuziji sahaban thumma yu'alliqu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali. An gane ku, idan aka ce hamara, alhamar shine ma'ana zubar ruwa. Ga ya can fatahana abwaba sama'i bima'in munhamir, shine yace ma hamara rukaman, matukar girgije na zubar da ruwa. Wahadara hamamun, kurciya ta yi gurnanin kuka. Idan aka ce hadir shine kukan kurciya, kukanta ko gurnani ne, shine yace wahadara hamamun, kurciya ce matukar kurciya, wato tana gurnanin kuka. Wasaraha sawamun, matukar makiyayi na kora dabobi zuwa makiyaya. An gane ku, lafazin sawam sigatul mubalaga ne. In aka ce sa'in makiyayi, as-sawm kiwo, sawam wato wanne yake mai matukar kiwo kenan makiyayi. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wafi yake cewa huwal ladhi anzala lakum minas sama'i ma, yake cewa lakum fiha shajaru, lakum fiha shajaru, wannan yake cewa wafihi tusimun, wafihi tusimun. Kuma ya fada walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna, da lokacin da kuke kura su zuwa makiyaya. Shine anan yace wasaraha sawamun, yace matukar makiyayi na kura dabobi zuwa makiyaya. Wasada husamun, kuma matukar kansakali na yin tumbe. An gane ko, lafazin sada mina sadwa ne, sadwa shine tumbe, ka buro ka fada ma abu. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj, wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yasquna bil ladhina yatluna alaihim ayatina. Sai yace i'malu rahimakumullahu amala sulaha, yace Allah ya ji kanku, ya ku jama'a, ku yi aiki irin aiki na mutanen ƙwarai. Waqdahu lima'adikum kadhal asiha, ku yi ƙoƙari lima'adikum saboda gina makomar ku lahira. Kadhal asihai, irin ƙoƙari na masu ƙoshin lafiya. Warda'u ahwa'akum, ku tsawatar da son zuciyarku. Rada al'a'adai, yadda kuke tsawatar da makiyanku. Wa'iddu lirihla, yace ku yi tanadi domin dogon bulaguro, bulaguran da ba maganar dawowa, ita ce mutuwa. I'idadus su'ada'i, irin tanadi na ma'azurta su ne 'yan aljanna. Waddari'u hulalal wara'i, yace ku yi riga da tufafi na tsantsanin haram. Lafazin waddari'u minad dir' ne, idan aka ce addir'u shine alqamis, riga kenan. An gane ko, shine dai kuma ake cewa sulke. Yace waddari'u, ku yi riga da hulalal wara'i, wato tufafi na haram, wannan na tsantsanin haram. Wadawu ilal qama'i, yace ku magance wato illolin nan na kwadai, duk wata cuta ta kwadai ku yi kokari ku magance ta. Wadawu wannan minad dawani, yace ku magance ilal qama'i, wato cututtuka waɗanda suke na kwadai. Wasawu awadal amali, kuma ku yi kokari ku daidaita karkacewar ayyukanku. Wasawu, ku yi kokari ku daidaita awadal amali, karkacewar aikinku. Wa'asu wasawisal amali, ku saba ma sake-sake, wato na duk wani tsawon guri. Wa'asu, ku saba ma wasawisal amali, sake-sake, wato na tsawon guri. Wasawiru li awhamikum hu'ulal ahwali, ku kamanta ma tunaninku jirkitar halaye. Wa hululal ahwali, da saukar wato firgice-firgice, ma'ana ka kamanta ma tunaninka cewa duk wani hali da kake ciki fa canzawa zai, shine yace wa sawiruku kamanta bi auhamikum ga tunaninku hululal ahwali jirkitar halaye wa hululal ahwali da saukar wato furgice furgice wa musawaratal a'lali wato da harowar dukkan wasu illoli da duk wasu matsaloli an gane ko ga yacin wahal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru limihrab musawara shine haurowa shine yace wa musawaratal a'lali da haurowar wato matsaloli wa musaramatal mali wal ali wato ku kamanta ma tunaninku yankewar dukiya wal ali wato da dangi waddakirul himama yace ku tuna mutuwa wasakrata masra'ihi wato da magagin kayinta wasakrata masra'ihi wato da magagina wato kayinta da take ma bawa alhimam suna ne daga cikin sunayen mutuwa kamar yadda wani mawaki yake faɗa idza ma himamul mar'i kanati bi baldati da athu ilaiha hajatun fayadiru shine yace waddakirul himama ku tuna mutuwa gayacin waddakar ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsilu wa sakrata masra'ihi wato da magagin kayinta sukan faɗa cewa magagi kala biyar ne akwai sakratu sharab magagi na kayan sha shine kayan maye sannan akwai sakratu shabab wato magagi wanda yake na kuruciya yanda yaro zai ringa abubuwa waɗanda suke kawai abinda zuciyarsa ta raya masa sannan akwai sakratul mal magagi na dukiya wanda idan mutum ya tara kuɗi sai kaga yana zabura shi da kanshi yana cewa ayi kaza ayi kaza yana ganin komai ya iya sannan akwai sakratul izza wannan su kuma na masu mulki kenan giyan mulki shine kamar yadda ake faɗa ya sha giyar mulki babban kuma shine sakratul maut magagin mutuwa kamar yadda Allah ya faɗa waja'at sakratul maut bil haqq an gane kuma ga yacin la amruk innahum la fi sakratihim wannan kuma magagin bata ne shi kuma daman yawa to shine anan yace wa sakrata masra'ihi kutuna wato magagi na kayinta ita mutuwa da take yi ma bawa warramsa yace kutuna kabari wa haula mutalaihi da furgicin abinda wato yake zo ma bawa idan an soka shi ciki warramsa kutuna kabari wa haula mutalaihi yace da furgicin mutalaihi abinda ke hudowa a cikin sa ya zo ma bawa wallahada yace kutuna kushewa ko kuma kace kutuna lotan kabari idan aka ce allahad shine loto da ake yi a bangon alqibla na kabari a tutsa mamaci sannan a jera tuballa a sanya yinku sannan a toshe kofofin shine ake kira allahad asalin kalmar daga allahad ne shine almayit gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i gaya can cikin suratul hajj wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikihu min azabin alim kuma innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina shine anan yace wallahada kutuna kushewa ko kace kutuna lotan kabari wa wahadata mudaihi da kadaitar abinda aka bara aka wannan aka aje a cikin sa wa wahadata da kadaita ta mudaihi abinda aka bayar a cikin sa ma'ana aka aje na mamaci wal malaka yace kutuna mala'ikan da ke zo ma bawa bayan an binne shi shine munkar wa nakir wa ra'ata su'alihi da furgicin tambayar sa dake yi ma bawa wa madlaihi wato da hudowar sa wal mahuddahara yace ku lura da zamani ku kalle shi da ido na basira wal mahuddahara yace ku lura da zamani walu makarrihi wato da lalacin kai daukin sa wasu alal mihalihi da mummunan yaudar sa wa makarrihi da makircin sa wa yau yawa wasu a mihalihi, wato da mummunar yaudararsa wa makarihi da makircinsa. Yace kamar ba masa ma'alama, yace alama nawa wato zamani ya shahi ta, ya goge ta kwata-kwata, babu ita babu alamarta. Kamar da masa ma'alaman alama nawa zamani ya goge, sai ka ji mutum ya biyo ce dadi wuri kaza fa abu kaza ne, lokacin muna yara wuri kaza abu kaza ne, to gaba ɗaya zamani ya tafi da su, babu su, babu alamar su. Yace kamar da masa ma'alama, yace alama nawa zamani ya goge, wa amarra mut'aman, abinci nawa zamani ya dada tashi, ya dada tashi, ya maida shi abu mai daci. Wannan minal marara ne, shine yace wa amarra mut'aman, abinci nawa zamani ya dada ta, wada hadaha aramraman, rundina kasaitacciya wadda babu irinta, nawa zamani ya nike ta. Lafazin paha paha, mina paha paha ne, idan aka ce paha paha nika kenan. Shi yasa ai injin nika mai ake kiran shi pahun, a Hausa ake cewa tahuna kenan. In aka ce apahan kuma gari kenan. Shine yace wa paha paha aramraman, kasaitacciyar runduna cikakka wadda ba a iya ja da ita, nawa zamani ya nike ta, ya halakar da ita, ya yi ɗaiɗaya da ita, babu ita, babu alamarta. Wadan mara malikan mukarrama, yace sarki nawa wanda yake mukarraman, abin girmamawa, wadan mara zamani ya halakar da shi. Ga ya can fadan mara nahun tadmira, yace hammuhu, himmar zamani a kullun sakkul masami, kurumtar da majiyai. An gane ko ya tushe kunnuwa su fasa ji, ya kurumtar da su. Hammuhu himmarsa, sakkul masami, kurumtar da majiyai, wa sakkul madami, da zubar da hawaye na idanu, wa ikida'ul maqami, wato da tsaurara al-maqami, wato ababan kwadai, guraren da kake kwadan samu zamani sai ya tsaurara, kai kai shiru. Lafazin ikda min al-kudiya ne asali, idan aka ce al-kudiya shine dutsen da magina masu ginin rijiya suke kiran shi lauye diga, wanda in ya buga diga sai ta lauye, da kyan yake bantalowa, wanda in ana yin ginin rijiya in aka iske irin wannan dutse, to in aka sake sai dai a hakura a sake tona wani gu, shine ake kiran shi al-kudiya, wanda sai kai kai da kyan kabantalo. Shine can Ubangiji Ta'ala yake fada wa a'a qalilan wa akda, akda min al-kudiya ne, ma'ana ya hana, dan haka mutum mai karancin alkhairi suke amfani da wannan kalima gare shi. Shine yace wa ikida'ul maqami, wato da tsaurara, ko ka ce taurara al-maqami, wato wuraren kwadai, duk inda kake kwadan samu, to himmar zamani shine ya taurara abin yayi wahala. Yace wa irda'ul muslimi was-sami, da halakar da al-muslimi, wato mai jiyar da jama'a, waƙe-waƙensa was-sami, da shi mai sauraron mawaki da mawaka nawa zamani ya zo ya tafi da su. Shine yace wa irda'ul muslimi, da halakar da mai jiyar da mutane waƙarsa, was-sami, da shi mai sauraron. Amma hukumul muluka war-ra'a, hukuncin zamani ya hada sarakuna da talakawa, wal masuda, da wanda ake shugabanta shine talakka, wal muta, da wanda ake masa biyayya shine sarki, gaba ɗaya zamani hukuncinsa ya hada da su. Wal mahsuda, da wanda ake yi masa kyashi, wal husada, da su masu kyashi. An gane ko? Wal mahsuda, da wanda aka gune masa ni'imar da Allah ya masa ake kyashi, wal husada, da su masu gunewar, masu kyashin, gaba ɗaya hukuncin zamani ya gama da su. Wal asawida, yace ya hada da baƙaƙen macizai, wal asada, da zakuna. An kan gane ku lafazin asa asawid jami'i ne na aswad wal asawida ya hada da bakaken mucizai wal asada da zakuna yace shi fa zamani ma mawala bai taba ba bawa dukiya illa mala face sai ya karkato ya karbe kayan shi wa akasal amala kuma ya sunkuyar masa da gurace gurace da in yi kaza in yi kaza in yi kaza to yanzu komai ya zaizaye ma mawala bai taba ba bawa dukiya illa mala face sai ya karkato ya karbe dukiyarsa wa akasal amala kuma ya sunkuyar masa da gurace gurace wa ma wasala zamani bai taba ma bawa kyauta illa wasala face sai ya masa tumbi lafazin wasala min as-saula ne in aka ce saula shine tumbi ka buro ka fada ma abu ga ya can fadar amru ibn kulsum yake cewa wa kunna al-aymanina idha taqayna wa kana al-aysarina banu abina fasalu saulatan fi man yalihim wa sulna saulatan fi man yalina fa abu bin nihabi wa bis sabaya wa ubnan bil muluki musaffadina shine yace wa ma wasala wannan kuma min as-sila ne sila kyauta kenan wa ma wasala zamani bai taba yi ma bawa kyauta illa wasala face sai yayi tumbi ya karbe kyautarsa wa kalamal awsala kuma sai ya raunata wato gabbansa wa kalamal awsala sai ya raunata masa gabbai wala sarra zamani bai taba faranta ma bawa zuciya illa wasa a face sai ya bakanta masa wala uma kuma ya lalata duk abin da yayi masa wa'asa a ya mugunta wala asahha zamani bai taba inganta bawa ma'ana ya zamanto a cikin koshin lafiya illa waladadda'a face sai ya haifar masa da cuta lamun kin fataha ya masa ko ya yi shadda illa waladadda'a face sai ya haifar masa da cuta wa rawwa al-awidda'a kuma sai ya razana masa masoya an gane ko wala asahha bai taba ba bawa zaman lafiya in an gane ko zaman lafiya shine yace wala asaha bai taba inganta bawa ya samu zama lafiya illa walladadda afaci sai ya haifar masa da cuta wa rawwa al-awidda kuma sai ya razana masa masoya yace Allah Allah kuji tsoran Allah kuji tsoran Allah wannan mansubun ne alal igra bi ma'ana ittaqullaha ittaqullaha ra'akumullahu yace Allah ya kiyaye ku ila ma mudawamatul lahaw yace har izuwa yaushe wannan dawwama ta wargi da kuke kai wa muwasalatus sahawi da sadar da raukan nuwa wa ulul israri da tsawon nacewa akan aikin sako wa hamlul asari da daukan wato nauyeye nauyeye na zinubi lafazin asar jam'i ne na isr idan aka ce isr shine nauyin zinubi ga ya cin rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina kuma sannan ga ya cin cikin suratul a'raf wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim shine yace wa hamlul asar yace har izuwa yaushe wannan daukan nauyeye nauyeyen zinubi da kuke wa irahu kalamil hukama da jefar da zancen malamai lafazin al hukama jami ne na hakim akan yi amfani da shi akan malami shine yace wa irahu kalamil hukama wato da jefar da zancen masu hikima su ne malamai wa mu'asati ilahi sama wato da saba ma ubangijin sama sai yace amal haramu shin yanzu ba ku san da cewa tsufa hasadukum shine zai girbe ku gaba daya wanda in ya girbe ku kuma me zai biyo baya ita ce bayan tsufa sai mutuwa amal haramu hasadukum shin yanzu ba ku san da cewa tsufa shine zai girbe ku wal madaru ba ku san da cewa ƙasa mihadukum ita ce shimfidar ku bayan mutuwa? Amal himamu mudrikukum, shin ba ku san da cewa mutuwa mai rufkar ku ce, mai cin muku ce duk inda kuke? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Shine yace amal himamu, shin yanzu ba ku san da cewa mutuwa mudrikukum ita ce mai raskar ku ce duk inda kuke? Wasiradu, shin ba ku san da cewa kadarku wanda ke kan wutar jahannama maslakukum ita ce hanyar ku ta bi? Ala tilas wa in minkum illa wariduha. Yace wasiradu, kadarku wanda yake kan wutar jahannama, ko kuma Hausa ta kusa-kusa ta ce gada, wadda ke kan wutar jahannama maslakukum, ba ku san da cewa ita ce hanyar ku ta bi wanda ala dole sai kun bi? Amas sa'atu mau'idukum, ba ku san da cewa kiyama ita ce ma'alƙawaltarku? Ala tilas duk kauce-kauce sai kun je? Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar was sahiratu mauridukum, shin ba ku san da cewa falfajiya ta alkiyama ita ce mauridukum mazikarku, ko kace magangararku? As-sahira ita ce ne fili na taron kiyama. Ga yacin Ubangiji Ta'ala yake cewa fa idahum bisahira, yace was-sahiratu, wato falfajiya ta taron kiyama mauridukum ita ce magangararku, ko kace mauridukum mazikarku. Amma ahwalu tammati lakum mursala, amma ahwalu tammati lakum mursala, shin ba ku san da cewa furgice-furgice na babbar musiba ita ce kiyama? Lakum mursala abin dakatarwa ce saboda ku, ma'ana an dakace ta, an tanade ta saboda ku. Shine yace amma ahwalu tamma, shin ba ku san da cewa furgice-furgice na babbar musiba ita ce kiyama? Lakum mursada abin tanada ce, abin dakatarwa lakum saboda ku. Amma darul usatil hubama al mu'sada, shin ba ku san da cewa gidan masu saban Allah waɗanda suka kafirce masa, suka ƙaryatar da manzanninsa, al hudama wato wata wuta ce wadda take mai karya tsatso, al-mu'sada wadda take abin rufewa ta zafafa kafin a kawo waɗanda za a shigar a cikinta. Amma darul usati, shin ba ku san da cewa gidan masu saban Allah waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, suka ƙaryatar da manzanninsa, suka haɗa bautarsa da wani, al-hudama wuta wadda take mai karerai duk abin da aka jefa a cikinta, al-mu'sada wadda take abin rufewa dan zafinta wato ya tsananta. Harisuhum malikun, mala'ika mai suna Malik wanda Allah ya wakilta shi da gadin wuta, harisuhum shine mai gadinsu. Aicen wana dauya maliku li yaqdi alaina rabbu, sai yace warwa'uhum wato maganarsu, yace halikum baqal baqirinci, warwa'uhum magannansu ma'ana fuskokinsu, yace halikun wato baki lutsi. Ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawmal qiyamati tara allazina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda, ga yacin kuma yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, shine yace warwa'uhum maganarsu, halikun baki lutsi, wa da'amuhum abincinsu, as-sumum wato gubaci, wa hawa'uhum, an gane ko as-sumum wato dafi ne, yace wasawa wa hawa'uhum iskar su ta shaka, yace as-sumum wace iska ce wadda take ta zafi. Ga yacin fi samumin wa hamim, la mala as'adahum, babu wata dukiya wato da za ta taimaka musu, wala walada wato ko wasu 'ya'ya, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Gaya can kuma wama amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, shine yace la mala babu wata dukiya as'adahum da zata taimaka musu wala walada ko wani da wala adada babu wani babu wasu dangi hamahum da zasu kiyaye su wala udad wato ko wani tanadi. Yace ala yace ku saurara, rahimallahu mar'an yace Allah ya jikan mutumin da malaka hawahu ya mallaki son zuciyarsa taitai ya hana ta game da abinda take so abinda bai dace ba a shar'anci. Ala ku saurara, rahimallahu mar'an Allah ya jikan mutumin da malaka hawahu ya mallaki son zuciyarsa, wa amma ya nufaci masalika hudahu hanyoyin shiriyarsa, wa aha kama ya kyautata ta'ata maulahu wato da'a ga ubangijinsa, wa kadaha yayi kokari li rauhi ma'awahu saboda hutu na makomarsa ita ce lahira. Ha kadaha wa kadaha a kalma biye kana to nuska ta kenan ɗaya ne kawai kenan ku ataku wa kadda wa kadaha nan ku kawai sai zo wa kadaha. To wa kadda yayi kokari wa kadaha ya dada kokari, domin da alkaddu da alkadah duka kusan mutar radifa ne a wajen ma'ana, shine yace yayi kokari li raushi ma'awahu saboda hutu na makomarsa, wa amila yayi aiki ma damal umuru mutawian matukar kwanuka na rayuwa suna masu miƙa masa wuya, waddaharu matukar zamani muwadi an yana mai sulhu da shi, wassihatu matukar lafiya kamilatan tana cikakka, wassalamatu kukuta game da duk wasu matsaloli hasilatan wato ta tabbata. Yace wa illa in ko ba haka ba da hamahu adamul marami rashin abun nufinsa abun gurinsa wato zai ruhu masa, wa hasarul kalami wato da gajiyawa ta zanci zai zamanto magana ma ba zai iya ba sai iina baya can hasirat suduruhum an yuqatiluhum aw yuqatilu qaumahum, shine yace wa illa in kan ba in ka ba haka ba da hamahu adamul marami rashin abun nufinsa abun gurinsa wato zai ruhu masa, wa hasarul kalami da takaitawa ta zanci, wa ilmamul alami wato da saukar dukkan wasu radadi, wa humumul himami da kaddarawa ta mutuwa, wa humumul himami da kaddarawa ta mutuwa, shine suke cewa hummal amru ay qudiya, sai yace wa hudul hawas da natsuwar waɗannan gabbai ji da gani da shaka da ɗanɗano da dafawa da shafa, su ne ake kira alhawasul khams, alhawasul khams ji da gani da shinshina da ɗanɗana sannan kuma da shafa, shine yace wa hudul hawas wato da natsuwa ta wato gabbai, wa mirasul armas wato da gogeggeniya da al-armas wato sune kaburra, lafazin armas jam'i ne na arrams kar mu manta ya gabata, shine yace wa mirasul armas da gogeggeniya da kaburra, yace ahan laha hasratan yace kaicau kaicen nadama laha wato ga duk ran da bata tsaya ta gyara abin da ke tsakaninta da ubangijinta, ko kuma ahal laha yace kai can wato rayuwa ta kabari, hasratan yace ga nadama ga duk wanda ya sakaki, yace alamuha yace ita fa kiyama yace raɗinta yace muakkad mai ƙarfi ne, wa amaduha yace zamaninta sarmadun wato tuttuk ne baya yankewa, wa amaduha zamaninta yace sarmadun tuttuk ne, in aka ce amad shine zamani mai tsawo, ga ya can faqala alaihimul amadu faqasat quluhum, sarmad kuma abu wanda yake tuttuk wanda baya gushewa. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama, sai yace wa mamarisuha, wato gogeggeniya da ita mukumadun, yace mai bakanta zuciya ne, mali walahihi hasim, yace babu wani abu mai babu wani mai yanke wali walahihi ga gushewar hankalinsa, walali sadamihi rahim, kuma babu wani mai tausayawa li sadamihi, wato ga nadamarsa. Idan aka ce sadam nadama, wanda karmu manta ya gabata a makamar da yake cewa kulli wali nagadar tuhu ba'da baini sadiman nadiman ya abduli yadaini, sadiman nadiman ya abduli yadaini, shine yace walali sadamihi, babu ga nadamar sarahimun wani mai tausayawa, walalahu mimma arahu asimun, kuma ba shi da wani mai kiyayewa, mimma arahu game da abin da ya bujuro masa. Yace alhamukumullahu ahmadal ilhami, yace ya ku bayin Allah, Allah ya ganar da ku mafi kyawan ganarwa, waraddakum, Allah ya yi muku mayafi rida al-ikrami, Allah ya rufe ku da mayafi wanda yake na karanci, lafazin waraddakum minar rida ne, yace waraddakum, Allah ya yi muku yafi da rida al-ikrami, wato mayafi wanda yake na karanci, wa ahallakum, Allah nake roko ya saukar da ku darus salami, gida na aminci ita ce aljanna, wa as'aluhu ar-rahmata lakum wa li ahli millati al-islami, ina roka muku jin kansa wali ahli millati al-islami, da dukkan ma'abuta wannan tafarki na musulunci, dukkan musulmi gaba daya. Sai yace wa huwa asmahul kirami, shine ubangiji wanda yake mafi rangwame, ko kace asmahu mafi baiwa ta al-kirami masu karanci, wal musallim, wal musallim, wato shine ubangiji wanda yake mai kubutar da bayansa game da duk wasu matsaloli, wassalamu, amincin Allah ya tabbata akan ku. Qala al-Haris ibn Hammam, al-Haris dan Hammam na fada, falamma ra'aytu al-khutubata nukhbatan, falamma ra'aytu al-khutubata nukhbatan bila saqatin wa arusan bi ghairi nuqatin, yace lokacin da naga wannan khutuba, khutuba ce wadda take zababba, bila saqatin, ba tare da bari ba, an gane ku, ma'ana ba ta da wani aibi, shine yace falamma ra'aytul khutuba, lokacin da naga wannan khutuba, nukhbatan, khutuba ce zababba, bila saqatin, wato ba tare da wani aibi ba, wa arusan, kuma naga amarya ce bi gairu nuqatin, wadda ba ta da kisfi, an gane ku, wadda ba ta da kisfi, in aka ce nuqat shine dai irin ma'ana kuraje da suke fitowa a fuska, su bata fuska, shine yace bi gairu nuqatin, ba tare da kisfi ba, yace da aniyal ijabu bi namati hal ajibi ila istijla'i wajhi al khabibi, yace al ijabu mamaki bi na madiha game da tsarinta, al-ajibi wanda yake mai matukar kayatarwa, da aniya sai ya kai ne ilastijla'i wajhi al-khabibi, zuwa neman ganin fuskar limami, fa akhadtu sai na hadu atawassamuhu jiddan, ina lura da shi kwarai, atawassum shine lura da abu, inna fi dhalika la'ayatin lilmutawassimin wa uqallibu tarfa fihi mujiddan, ina mai juya dibi na game da shi mujiddan, ina mai kokari na gane shi, yace ila an wadaha li bi sidqil alamati, har aka kai lokacin da ya bayyana gare ni da gaskiyar alamomi, annahu shaykhuna sahibul maqamat, ashe dattijan mu ne ma abocin maqamomi, Abu Zaid na gurnin Saruja kenan yace walam yakun buddu min samti fi zalikal waqti amma ban makawa game da yin kawaici a wannan lokaci domin yin zance baya halatta an gane ko ana cikin kudu ba yace walam yakun buddu min samti ban makawa game da yin kawaici fi zalikal waqti a wannan lokaci fa amsaktu yace sai na jabaki na kame hatta tahallala min al fardi wato har ya fita daga cikin sallah ta farilla ma'ana shine ya salamci wa hallalin tisharu fil ardi watsuwa a ban kasa kowa ya tafi kan sana'arsa wato ya halatta fa idza qudiyati ssalatu fantashiru fil ardi yace thumma wajahatu tilqa'ahu sannan sai na fuskanto wajensa wabtadartu liqa'ahu nayi gaggawar haduwa da shi falamma lahadhani lokacin da ya hararo ni ya hango ni falamma lahadhani lokacin da ya hango ni khaffafil maqami khaffafil qiyami sai gaggawa a wajen tsayuwa yayi gaggawa a wajen tashi wa ahafa fil ikrami wato ya cika wato girmama ni wa ahafa ya kai matuka ya cika fil ikrami game da girmama ni thumma stasahabani ila darihi sannan sai ya abuce ni zuwa gidansa ya jani ma'ana muka tafi gida thumma stasahabani ya nemi abutata ila darihi zuwa gidansa wa auda'ani khasa'isa asrarihi ya bani ajiyar keɓantattun asirinsa wa hinan tashara janahu dhalali a lokacin da wato fuffike na duhun dare wato ya watsu ma'ana kenan dare yayi shine yace wahinan tashara janahu dhalami lokacin da fuffike na duhun dare in tashara ma'ana ya watsu wahana miqatul manami lokacin bacci ya yanzunta ni za a yi ahadara abariqal mudani wato sai ya halartu da finjanai waɗanda suke na giya sahannai waɗanda suke na giya lafazin abariq jam'i ne na ibri sahani mai dogon wuya an gane ko wanda suke zuba giya shine yace a hadara sai ya halarto da abariqal mudami wato sahannai na giya ma'akumatan bil fidami abin rufe bakin bil fidami wato da madoni shine bishan kenan ma'akumatan bil fidani abin rufewa bil fidani wato da madoni fa qultu sai nace masa atahasuha amaman nawmi wa anta imamul qaumi yanzu konkwadar ta kake kafin bacci alhali kana limamin jama'a fa qala sai yace da ni ma yace kyale ana bin nahar khadibun wa bil layli adibu yace da ranar liman nake amma in dare yayi dadi da raina nake fa qala sai yace mahayci kyale gaba da wannan yace ana bin nahar kadiwo yace da ranar liman nake wa bil layli adiwo amma in dare yayi dadi zuciya dadi da raina nake fa qultu sai na fada sai nace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ma adari ni ban yi sani ba a'ajabu min tasallika an unasika wa masqati rasika am min khitabatika ma'a adnasika wa madari kasika yace wallahi ban yi sani ba shin yanzu mamaki zan yi min tasallika an unasika game da mantawar da kai yi ma mutananka wa masqati rasika da mafadar kanka ma'ana mahaifarka kana cewa kai ka tashi a cikin mutane na kware yanda kake zuga kanka ga sanu usrati as-salima wa saruja turbati al-qadima yace am min khidabatika ko kuma zan yi mamaki game da khudubarka ma'a adinasika tare da dattinka na zunubi wa madarikasika wato da kiwayen gidauniyarka ta giya fa ashahabi wajhihi anni sai ya karkata fuskarsa gabari na sun makala sannan sai ya faɗa sai ya ce isma minni saurari abin da zan faɗa maka لا تبكي إلف النعا ولا دارا ودرم الدهر كيفما دارا واتخذ الناس كلهم سكنا ومثل الأرض كلها دارا وصبر على خلق من تعاشره وداره فاللبيب من دارا ولا تضي فرصة السرور فما تدري يوما تعيش أم دارا وعلم بأن المنون جائلة وقد أدارت على الورى دارا وأقسمت لا تزال قانصة ما كر أسر المحيا وما دارا فكيف ترجى النجاة من شرك لم ينج منه كسرى ولا دارا يتي لا تبكي إلفن كركما أبوكي كوكان آوان ديني ساقبرنكا duk abokin da ya nisance ka karkame masa kuka yace wala dara kuma karkama gida kuka in kai nisa da shi yace wadurma addahari yace ka kewaya tare da zamani kaifa ma dara ka juya tare da zamani duk yadda ya juya la tabki ilfanna'a aboki wanda yayi nisa gabarin ka karkai masa kuka wala dara gida ma karka mai kuka in kai nisa da shi yace wadur yace ka kewaya ma addahari tare da zamani kai fa ma dara duk yadda ya juya kai ma juya yace watta kizin nasa yace mai da mutane kullahum gaba ɗayan su sakana abokan zamani kowa abokin ka ne lafazin sakan asali shine wato gun zama ga yakin wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan dan haka kenan abokin zama shi ma ake kira shi da wannan shine yace wattakhizin nasa yace mai da mutane kullahum gaba ɗayan su sakana abokan zama ne yace wa masilil arda ƙasa gaba ɗayan yace wa masilil arda kullaha ƙasa gaba ɗayan ta ka kamanta ta cewa dara gida ne duk inda kaje kawai ka dauke shi gida ne garin ku ne yace wasbir ka dau hakuri ala khulqi man tu'ashiruhu abisa dabi'un wanda kake cudanya da shi kake abutar shi ga yakin wa ashiruhunna bil ma'ruf yace wasbir ka dau hakuri ala khulqi man tu'ashiruhu abisa dabi'un wanda kake zama da shi kake cudanya da shi wadarihi ka kyautata zama da shi yace fallabibu mai hankali mandara shine wanda ya kyautata zama da jama'a wala tudi fursata sururi yace karka sake ka tozartar da dama ta farin ciki in ta samu yace fa mata dari yace ba kai sani ba a yawman ta ishu yini ɗaya ne zaka rayu nan gaba amdara ko kuma zamani ne mai tsawo kwanukan ka sun zo karshe ko kuma zaka rayu indi dama ta farin ciki da jin dadi ta samu yace kakka tozarta ta wala tudi kadda ka tozarta fursatar sururi dama ta farin ciki da jin dadi fa mata dari ba kai sani ba a yawman ta ishu shin yini ɗaya ne zaka rayu nan gaba amdara ko zamani ne mai tsawo wa alam yace kai sani bi annal manuna ita fa mutuwa ja'ilatun yace me yawutawa ce me kai kawo yace wa kada adarat alal wara dara yace tabbas mutuwa ta kiwaya dara sansanin ta alal wara akan talikai kowa ta zagaye da shi ba wanda ya isa ya kuci an gane ko shine yace wa kad yace ita mutuwa adarat yace ta kiwaya dara sansanin ta alal wara wato ga talikai sai yace wa aqsamat kuma mutuwa tayi rantsuwa la tazalu qanisatan ba za ta gushe ba tana mai horauce bayi ma karra asral mahaya matukar zamunna na rayuwa suna kai dauki wa madara matukar kuma suna kewayawa asral mahaya shine wato dare da rana matukar dare da rana suna kai dauki suna zagayawa to tayi rantsuwa ba za ta bar kowa ba kowa sai ta farauce shi shine yace wa aqsamat mutuwa tayi rantsuwa la tazalu ba za ta gushe ba qanisatan tana mai farauce bayi ma karra asral mahaya alif anan alifut tasniya ne matukar zamunna biyu na rayuwa suna kai dauki wa madara matukar kuma suna kewayawa dare da rana kenan. Yace fa kai fa turjan najatu min sharaki, ta yaya za a kaunaci tsira da kubuta min sharakin game da wani tarko, tarkon da lam yanju minhu kisra, kisra sarkin Farisa bai tsira ba game da shi, wala dara ko dara wanda shine uban kisra. An gane ku, sarki dara wanda yayi bakin mulki kafin dan nashi kisra. Shi kisra da yazo shi ma yayi bakin mulki irin na uban shi, sai ya zamanto ma kawai duk sarkin da ya biyo baya sai ake mai lakabi da kisra. Shine yace fa kaifa tayaya turja za a kaunaci annajatu tsira da kubuta min sharakin game da wani tarko, lam yanju minhu kisra, wanda kisra sarkin Farisa wato bi tsira ba game da wannan tarko, wala dara ko mahaifinsa. Idan ka kalli waɗannan baituka kaga wannan lafazi na dar na farko yana da kowanne yana da bambanci da kowanne. Wadurma ad-dahr kaifa madara, ka juya tare da zamani duk yadda ya juya. Nan kuma cai wa maslil arda kullaha dara, kasa ka masalta ta ka maida ta cewa ko ina gaba ɗayan ta gida ne. Nan kuma na uku da yace fallabibu mandara minal mudara, kyauta ta zama, yace mai hankali shine wanda yake kyauta ta zama da jama'a. Nan kuma da yace a yawman ta ishi amdara, dara anan suna ne daga cikin sunayen zamani, ma'ana yini ɗaya ne zaka rayu nan gaba ko kuma zamani. Nan kuma sai yace wa kada adarat alal wara dara, wato zamani wato ita mutuwa ta kewaye dara sansaninta. Wannan kuma minad dara ne, in aka ce daratul qamar shine sansani wanda yake kewaye shi. Sannan kaga wannan na hudu kuma yace wa madara kenan, shi kuma wannan kewayawa kamar na farko ne. Sannan na karshe kuma wala dara suna ne na sarkin Farisa. Kala sai yake fada falamma atawaratnal kuusu, lokacin da gidaunu na giya wato suka kewaya mu, wadaribatin nufusu, rayuka suka ji dadi suka yi murna suka yi nishadi suka yi walwala, jarra'a niyal yaminal gamusa, sai ya kwankwada mun rantsuwa algamusa wadda take wato mai durmi yadda ma'abucinta cikin laifi. An gane ko me yake nihi, wato rantsuwa ce wadda babu togo a cikinta. Shine yace jarra'a niyal yamin algamusa, sai ya kwankwada mun rantsuwa wadda take mai durmi yadda mutum a cikin laifi, rantsuwar da babu togaciya. Ala an ahfaza alaihi namusa, akan cewa ni kiyaye masa wannan asiri nashi. An gane ku, karna yi gaba in ce na ga liman yana shan giya. Yace fatta ba'atu maramahu, sai na ba abin nufinsa, wa wa'aitu zimamahu, wa ra'aitu zimamahu, na kiyaye masa alƙawalinsa. Wa nazzaltuhu bainal mala'i manzilatal fudaili, na aje shi tsakanin jama'a matsayin Al-Fudail ibn Iyab, shine Abu Ali At-Tamimi, wanda yana daga cikin waɗanda suke wato fiyayyu daga cikin tabi'ai, wanda mutum ne wanda yake ya shahara game da ibada da kyamar duniya, wanda kissar shi da farko dai shi dan fashi ne, Allah ya ganar da shi tuba ya tuba, da ya tuba kuma ya gyara halayensa ya zamanto fiyayye ma daga cikin tabi'ai, yana daga cikin waɗanda suke fiyayyu daga cikin tabi'ai. Shine ai wanda a cikin wannan kinshi tafsirinsa da suke zawwa da shi akan shurudu qabulil ibada, lokacin da ya karanta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sai yace ai akhlasuhu wa aswabuhu, suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, kala sai yake cewa العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. سيتي والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. مشيني أنا يتي ونزلته سين أجيشي بين الملأ سكان من ينجمع منزلة الفضيل مثل الفضيل ابن إياب، وسدلت الذيل wato nasako giza ta tufafi ta sutura alama khaziyal layli a bisa ababan kunya waɗanda suke na dare ababan kunya ababan kaskanci ma'ana na rufa masa asiri walam yazal zalika da abuhu wa da abi yace wannan bai gushe walam yazal zalika da abuhu wa da abi hakan yace bai gushe ba shine al'ada ta shine al'adar shi ni dai na rufe kaza a cikin gashin ta shi kuma al'adar shi shin giya bai dena ba duk dare na Allah kawai giya yake janyowa ya sha kuma alhali limami ne da'ab shine ada gayacin ka da'abika min ummil huwa yirthi qablaha wajaratiha ummir rababi bi ma'sali kuma gayacin ka da'abi ali fir'auna kuma sannan misal da'abi qaumi nuh shine yace walam yazal zalika da'ab huwa da'abi hakan bai gushe ba shine al'adar sa shine al'ada na ila an tahayya iyabi har aka kai lokacin da komawa ta wato ta yanzunta ila an tahayya iyabi har izuwa lokacin da komawa ta wato ta tabbata fa wadda'atuhu sai nayi masa bankwana wa huwa musirrun ala tadlis yana nina cewa akan rufa-rufarsa at-tadlis shine wato buyan aibi an gane ko buyan aibi mutun ya buye aibi shine yace wa huwa musirrun yana nina cewa ala tadlis a bisa rufa-rufa shine buye aibi wa musirrun haswal khandaris kuma yana mai koye kwankwadar giya da yake yi a kowane dare nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك